Kin gabanin gurfanar da shi a gaban kuliya Abdulmalik Tanko ya shedawa ƴan sanda dake bincikar lamarin cewa shine ya sace kuma ya garkuwa da yarinya Hanifa kana daga bisani ya kashe ta tare da sassara sassan jikinta. Hanifa dai ɗaya ce daga cikin ɗaliban makarantar shi Abdulmalik dake unguwar Dakata a nan birnin Kano. Sai dai bayan fara gabatar da shaidu a gaban babbar kotun Kano karkashin jagorancin Justice Usman Abba a yayin zaman kotun na makon jiya, sai kawai Abdulmalik Tanko ya musanta wancan ikirari nasa na fari, yana mai cewa tilasta masa aka yi ya amsa laifin. Nan take dai lauyoyinsa suka gabatar da bukata ta musamman, suna masu roƙon kotu ta yi nazari akan wannan hanzari na Abdulmalik Tanko tare da amincewa da abin da ya ambata. Daga nan ne alƙalin kotun ya ɗage zaman zuwa yau Laraba, ranar da zai bayyana matsayin kotu game da bukatar Abdulmalik da lauyoyinsa. Akan kuwa aka yi inda jim kaɗan da fara zaman kotun mai shari'a Usman na Abba ya ce bayan nazari na tsanaki, kotu ta gamsu bisa hujjoji cewa Abdulmalik Tanko ya amsa laifin hallaka ɗalibar makarantar Hanifa bisa raɗin kansa, kuma babu yanayi na tilastawa game da hakan. A don haka kotun ta ci gaba da karɓar shaidun lauyoyin gwamnati a kan wannan shari'a. Barista Emir Lawal da ke zaman babba a Tony na Kano kuma kwamishinan shari'a na jihar shi ke jagorantar lauyoyin na gwamnati.
Yau kotu ta yi dan kwarya-kwaryar hukunci inda ta tabbatar da cewar wannan bayanan wanda ake tuhuma na farko da na uku, cewar bayanan nasa an ɗauke su ne a bisa ƙa'ida kuma ba tare da wani takurawa ba ko musgunawa. Mun ci gaba da shaidanmu kuma mun kawo dan sanda wanda shi ma ya shigar da shi kansa bayanin wanda ake ƙara na biyu, kuma wanda kotu shi ma ta anshe shi kuma an mai tambayoyi. Mun kawo shaidu bakwai zuwa yau, kaga a cikin ƙanƙanin lokaci bai fi sati biyu ba mun kawo shaidu bakwai. Allah ya yarda muna da shaidu biyu wanda daga su muke kyautata zaton cewar mun gama za mu rufe shari'ar in ya so daga nan kuma sai su shiga kariya.
Shi ma barista ML Usman da ke kare Abdulmalik Tanko a wannan shari'a na cewa
zaman kotu na yau kotu ta bada ita ra'ayinta dangane da shari'a shirin shari'a, kuma kotu ta ce ta karɓa ita bayani wanda ba haufi a ciki kuma ba mu ja tunda dai ta yi zartar da hukunci akan sai sun gama kawo shaidunsu, mu kuma cin buri kariyarmu.
Kin dai alƙalin kotun mai shari'a Usman Abba ya ɗage zaman sauraron shari'ar zuwa ranar 22 ga wannan wata na Maris. A makon jiya ne dai kotun magistrate ta Kano ta wanke malama Fatima wato mai ɗakin shi Abdulmalik Tanko daga wannan zargi na kisan gilla ga Hanifa Abubakar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.